booty on the beat.
Ba wacce take a raina kamar ke bacin na manta da ke to da sake akan ki zan yi tafiya ya falke wallahi dukkan watan ki ba na sosai ke zan ajiye magana ko wacce baki akwai fitina dauna da kin kai gina tanaran araina ba ta gushewa zukiji sayakiji na gaji kimina agaji a daura auren mu na gaji zukiji sayakiji na gaji kimina agaji a daura auren mu na gaji ban ga wata kamar ki ba ko halin su bai yana ki ba kanki bani da fargaba bazan guje ki ba san ki babu ranar bari tunda na taho da shiri zana miki albishiri sanna sanna ayiriri makiya su sake shiri tunda san ki bani bari kokarin su zamu kure hasada suke su bari Gage zuciyar ki fara mai ido kamar madara me jira na ci ka jira ba a ba da su da kudi man ga wata kamar ki ba ko halin su bai yana ki ba a kan ki bani da fargaba zan guje ki ba wacece 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 in ba ki ba menene 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 in ba su ba wacece 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 in ba ki ba menene 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 in ba su ga wata kamar ki ba ko halin su bai ba a kan ki bani da fargaba bazan guje ki ba